BBS Records.
She be like, damn.
Number five, six, ten, nine,
eleven.
Zafi kana tunanin way in give up rayuwa ta yi miki zafi kina tunanin way in give up mu sani yau da gobe sai Allah wata rana sai labari hustle tight and pray my brother than to ever settle for less neman aiki kake yi sai labari wata rana neman aure kake yi sai labari wata rana neman haihuwa kuke yi sai labari Watarana, neman makaranta kake yi sai labari Watarana, watarana sai labari Bukatun mu nan duk sun wadatu Wayo Allah dariyan uwa na ku zo na mu more
Ya Allah ka jalin zami
Watarana sai labari
Dan gwata da ba haka yake ba
Watarana sai labari
Bar ganin kana fama da rayuwa
Watarana sai labari
Bar ganin kina fama da rayuwa
Watarana sai labari
Sai labari
Sai zama tare
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 Sai labari
Kuna tukin mota ba mu da shi mu da kake ke sai babu Kuna yin waka ba kwaje in mun tura muku sai ku cire amma ana jin waka na mata shigo ku danna mata next wata ran sai labari wata mata ce tana kuka wai mai gidanta ya duke ta ki share waye yar uwa wata ran sai zama labari kun makaranta ba ka da shi an kore ka ka dawo gida daina kuka aboki na wata ran Zai aure ki gashi ba ke aura ba tace za ta aure ki gashi ba kai ta aura ba wata ran sai labari wata ran zai zama tarihi wata ran sai labari sai zama tarihi ya Allah ka jalin zami
wata ran sai labari
dan gwata da ba haka yake ba
wata ran sai labari
bar ganin kana fama da rayuwa
kana tunanin kaman komai ta kare ma wata rana sai labari komai ya wuce